Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanya ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin 24 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga kanun labarai.
Shugaban Amurka ya sanar da bada izinin amfani da samfurin ruwan jini da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. Masu zanga-zanga a Belarus sun yi cincirin da suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko ya sauka daga karagar mulki. Masana sun ce masu ikon fada a ji a kudancin Afirka na da gagarumin rawa da za su taka a Mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan Islama da ke arewacin kasar.
Dukkanin labaran duniyar kenan. Yau ne jam'iyyar Republican da ke mulki a nan Amurka za ta soma babban taron ta na tabbatar da dan takarar ta na shugaban kasa a babban zaben watan Nuwamba mai zuwa.
Kamar yadda aka yi taron jam'iyyar Democrat, haka nan za a yi wannan taro na jam'iyyar Republican mai mulki saboda matsalar corona.
Wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya da kungiyar kwadagon jihar. Bisa zargin dakatar da wasu manyan jami'ai na kananan hukumomi da ake zargin cewa yana da nasaba da siyasa.
Babu yanda za a yi kawai ba wani dalili saboda dalili na siyasa a zo a yi suspending din su. Commissioner na local government shine yake da shaga da su, yake cewa ba za a maishe su ba.
A Najeriya al'ummomi na ci gaba da kokawa akan halin ukuba da matsin tattalin arziki. Yayin da hukumomi ke da awar samun nasarar yaki da annobar coronavirus. Bayan haka kuma Sarfi Hashim Gomez zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Aishatu Sule. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da izini na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bayar na amfani da jini da aka inganta da ya kira na tarihi. Da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona. Trump da sakataren kula da harkokin lafiya Alexander ya faɗa yayin taron manema labarai cewa an samu raguwar mace-mace da kimanin kashi 35 cikin 100 tsakanin mutane da shekarunsu suka zarta 80 waɗanda ba a yi amfani da na'urar da ke taimakon numfashi ba wata guda bayan fara jinyarsu. Da nan da nan aka tabbatar sun kamu da cutar. An samu wannan jinin da aka tace ne da ake kira plasma daga waɗanda suka kamu da cutar corona suka warke kuma yana samar da kariyar jini sosai. An yi amfani da shi wajen jinyar dubban waɗanda suka kamu da annobar corona a Amurka. Jin kaɗan kafin shugaban ƙasar ya yi wannan bayani, hukumar kula da lafiyar abinci da ta Amurka ta sanar da cewa ta ba da izini sai dai bata amince kai tsaye ba a yi amfani da jinin da aka tace da yake dauke da sinadarin kariyar jini da aka diba daga waɗanda suka warke daga cutar COVID-19. Dubban dubatan mutane ne suka yi cincirindo a babban birnin ƙasar Belarus a jiya Lahadi. Suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko ya sauka daga karagar mulki biyo bayan tarzoma da aka shiga kan zaɓe da ake takaddama a kai cikin cikakken tsaron soja a birnin. Masu zanga-zanga da yawansu sun rike ko kuma sanya sutura da launin ja da fari alamar jam'iyyar adawa. Suna cewa yanci da ba za mu manta ba. Yayin da suke tattaki a birnin na Minsk, sun taru na ɗan lokaci kaɗan a kusa da fadar shugaban ƙasar kafin suka watse ba tare da sun tada hankali ba. Yayin da kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta sanar da adadin masu zanga-zangar 200,000 ne, kafafen yaɗa labarai da suke bin bayan ƙungiyoyin hamayya sun yi kiyasin cewa waɗanda suka shiga zanga-zanga sun kai 100,000 a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa. Tun ran 9 ga watan Agusta aka fara zanga-zangar, yayin da Lukashenko ya yi ikirarin lashe kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Jami'iyyun adawa sun yi zargin cewa an tafka maguɗi. Masana sun ce masu ikon fada a ji a kudancin Afirka na da gagarumin rawa da za su taka a Mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan Islama da ke arewacin kasar. An tattauna batun tashin hankali na Mozambique a makon jiya a taron shugabannin kudancin Afirka da aka gudanar ta yanar gizo a ƙarƙashin ƙungiyar da ta haɗa kan ƙasashe 16 FADC mai hankoran ganin ci gaban kudancin Afirka ta fannonin siyasa da tattalin arziki da harkar tsaro a tsakanin kasashen. Taron na zuwa ne ɗan kwanaki bayan da mayakan Islama da ke da alaka da ISIS suka kame wata muhimmiyar tashar jirgin ruwa da ke lardin Cabo Delgado inda ake fama da tashin hankali. A lokacin taron, shugaban kasar Mozambique Philip Nyusi ya dare kujerar shugabancin nahiyar, wanda masana suka bayyana a matsayin dama da zai iya amfani da ita wajen magance matsalar Cabo Delgado.
Madalla an jima kadan Aishatu za ta sake dawowa da karin labarai, amma kafin nan bari mu fara a nan Amurka, inda jam'iyyar Republican mai mulki za ta soma babban taron ta na tabbatar da shugaba Donald Trump a matsayin dan takarar tare shugaban kasa a babban zaben da za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa. Wannan na zuwa ne kwanaki uku bayan da jam'iyyar adawa ta Democrat ta kammala nata taron, inda ta tabbatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin nata dan takarar. Akan haka na tattauna da Ibrahim Kalmasi Garba, wanda yake bibiyar taron na Republican, don jin yadda taron zai kasance.
Eh Malam Mutala, ga dukkan alamu jam'iyyar Republican mai mulki ta kintsa don yin babban taron ta na kasa wanda za a fara yau din Litini da karfe 9 na safe zuwa ranar Alhamis 27 ga wata a garin Charlotte na North Carolina. Sai dai dan abin da ba a rasa ba, musamman a wannan marra ta annobar corona mai cike da bukatar bayar da tazara da dai sauran matakai na takatsantsan.
Ibrahim, kamar yadda aka gani, jam'iyyar Democrat ta gudanar da nata taron ne ta hanyar na'urorin sadarwa na internet, wato ba taron jama'a aka yi ba kamar yadda aka saba saboda annobar nan ta coronavirus. Shin yaya al'amarin yake a wannan taron na Republican?
Eh Malam Murtala, kamar yadda aka yi taron jam'iyyar Democrat, haka nan za a yi wannan taro na jam'iyyar Republican mai mulki saboda matsalar corona, inda ake bukatar bayar da tazara kamar yadda ƙwararru suka bayar da shawara. Sai dai kawai wakilan delegate da za su zo daga jihohin Amurka wato biyar da za su je garin Charlotte su tabbatar da wannan wato zaben da aka yi ma shugaba Donald Trump.
Suwa da wa ake sa ran za su gabatar da jawabai a wannan taron?
Jigajigan jam'iyyar Republican da dama ne za su fara jawabai yau, kuma sun hada da Senator Tim Scott daga South Carolina da mai ladabtarwa Steve Scalise da dan majalisar wakilai Matt Gaetz da dai sauran jigajigan jam'iyyar za su fara jawabai yau.
To Mallam Iro, kamar yadda aka ji jam'iyyar Democrat ta mai da hankali ne akan halin da suka ce ake ciki na annobar coronavirus da kuma yanayin tattalin arziki. Shin ina ne ake sa ran ita kuma jam'iyyar Republican watakila za su mayar da hankalinsu a jawaban da za su gudanar a wannan taron?
Ita jam'iyyar Republican mai mulki, kamar yadda ka sani, jam'iyya ce ta 'yan ra'ayin riƙau. Ita ta fi ba da muhimmanci ne kan abinda isha fuda'a nata fahimtar. An san dai za su jaddada batun tattalin arziki da suke ganin shugaban Amurka Donald Trump ya haɓaka wannan bangare fiye da yadda aka gani a tarihin baya-bayan na kasar baki ɗaya, kamar yadda suka yi ta faɗi.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba, kuna tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai.
Wakilan babban taron jam'iyyar Republican na ta sauka a North Carolina a wannan makon, inda saboda annobar coronavirus aka takaita adadin waɗanda za su halarci taron fuska da fuska da kuma wanda za a gudanar ta yanar gizo. A makon jiya, 'yan Democrat sun zargi Trump da cewa matakan da ya dauka dangane da annobar corona da kuma zanga-zangar adawa ta wariyar launin fata sun ta'azzara. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa dan takararsu Joe Biden yanzu ya sha gaban Trump da maki tara. Amma Trump na da farin jini a tsakanin 'yan Republican. Tsakanin Amurkawa kuma maki 42 cikin 100 da yake da shi ya dara na bara. Wakili daga jihar Kansas, Mike Kuckelman, ya ce ya saurari taron na Democrat amma bai ji wani abu sabo ba. Hadari da iska mai karfin gaske da ke haduwa a gaban Mexico ka iya shafar Amurka a yau Litinin. Ɗaya daga cikin guguwar da aka yi wa lakabi da Laura ta kashe akalla mutum biyu a Haiti. cibiyar da ke kula da guguwa ta yi gargadi akan wasu bangaren Louisiana yayin da guguwar Marcus ta doshi gabar Amurka. Masu hasashen yanayi sun bayyana cewa ana sa ran guguwar Marcus za ta haddasa hadari da ruwa da iska mai tsananin gaske a nahiyar a yau Litinin. Ana kuma sa ran ruwan sama da zai kai inci 7 kamar santimita 18 za a samu a wasu sassa na tsakiyar Amurka a gobe Talata. Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kasar Jamus ta lashe gasar zakarin Turai ta bana bayan da ta doke PSG ta kasar Faransa da ci ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe ta gasar da aka buga a Lisbon. Wannan ya jaddada nasarar Bayern a wannan kakar wasanni na lashe gasar karo na 6 a tarihi, bayan da kuma ta lashe babbar gasar Bundesliga ta kasar Jamus da kuma kofin kalubale na kasar na Jamus na bana. PSG ta yi ta yunkuri tare da kai farmaki inda Kiris ya rage 'yan wasanta uku Neymar, Kylian Mbappe da Angel Di Maria su zura kwallo a lokuta daban-daban. To amma kuma haƙarsu bata cimma ruwa ba.
To madalla a gaida Aisha Tusule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Wata takaddama ta kunno kai tsakanin gwamnatin jihar Bauchi a arewacin Najeriya da kungiyar kwadago a jihar, bisa zargin dakatar da manyan jami'ai na kananan hukumomin jihar da suka hada da shugabannin ma'aikata da sakatarorin ilimi da kuma ma'aji da kungiyar kwadagon tace ya saba wa ka'ida. Shugaban kungiyar kwadagon Najeriya da shin jihar ta Bauchi Comrade Danjuma Sale a zantawar sa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zargi kwamishinan kananan hukumomin jihar Abdulrazak Nuhu Zaki da kitsa wannan al'amari saboda wasu dalilai na siyasa.
Sakatarorin ilimi na kananan hukumomi da head of personnel na kananan hukumomi wayannan members din mu ne, ma'aikatan mu ne, kaman su education secretaries din nan mutane ne wanda sun yi rendering services din su na shekara da shekaru, kuma an yi subjecting din su to interviews sannan aka dauki kesu aiki based on merit. Kuma su ma head of services din nan personnel din nan na kananan hukumomi mutane ne wanda suke da kwarewa ta bangare daban-daban kuma sun kai wani peak a aiki na karamar hukuma. Babu yanda za a yi kawai ba wani dalili saboda dalili na siyasa a zo a yi suspending din su, ko da yake muna da labarin cewa akwai commissioner na local government shine yake da shaga da su, yake cewa ba za a maishe su ba. To mu gaskiyar magana ba mu ji dadin wannan system bai kawo mana ba, domin mai girma gwamna bai zo da nufin ya ci wulakanci wa kowa ba. Babu dalilin da mutum daya kawai zai sa a yi ta wulakanta mutane, mu ba ma goyen bayan wannan.
An tsaida su daga aiki kamar wata na ko shekara na
wata 6 wata 7 wayansu ana neman shekara. So mu abinda muke kira shine a yi musu adalci. In committee za a kafa waɗanda suke da laifi a ce ga laifin su, waɗanda ba su da laifi a maishe su kan aikin su.
Ana so mai da martanin a hukumance commissioner kananan hukumomin jihar Bauchi Abdulrazak Nuhu Zaki yayi bayanin dalilan da yasa aka dakatar da jami'an kananan hukumomin daga bakin aikin su.
Lokacin da muka sa shugabannin kananan hukumomi cewar su bincike abinda ke faruwa lokacin da ake wannan aiki na bincike, wato wata dabara suka samu tsakanin su da mutanen computer a nan a jiha, su anin treasurers wato ma'aji da anin masu biyan albashi na nan, akwai wata alaka da suka samu da su education secretaries da kuma staff officers wato shugabannin ma'aikata kenan, ko sun hada baki inda ya zamanto kudin sai a tashi a wani wato banki ajiya na wani mutum daya, kamar sai a sa albashin mutum 30 a account din wani. Sai aka tambaye su menene yasa suke yin haka tunda an kama su da anin wayannan karban albashin na mutanen da ya zamanto sun yi retire ko kuma sun mutu. Sai suka ce suna amfani ne da shi da Allah a rufa musu asiri. Don haka yana garin shi shugaban kodogo na ma'aikatan jihar Bauchi ba ni ya kamata ya zamanto ya daura wa laifi ba kamar yadda ya faɗa. Akwai ma'aikata ta musamman ne lura da wannan ayyuka, idan ta samu ita ce za su yi musu magana su bincika, in ta kai su dakatar da kai su dakatar kamar yadda aka tabbatar da a kansu aka dakatar da su.
Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A yayin da gwamnatoci a Najeriya suke da awar samun nasarar yaki da annobar coronavirus, al'ummomin kasar na kokawa akan yanayin kunci da matsin tattalin arziki da annobar ta haifar. Duk wada cewa hukumomi na da awar kashe makudan kudade wajen rage radadin yanayin da annobar ta haifar. wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya duba mana yadda lamarin yake a jihar Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya.
Yayin da muke ci gaba da lalubo hanyar magance annobar ta corona, yanzu haka wata matsala dake ma addabar jama'a musamman talaka ita ce ta mawuyacin halin rayuwar da ake fama. Ana tuku jada na kocikin shugabannin kungiyoyin kananan manoma a Najeriya yace su fakawa yanzu ba wutar lafi da suka samu. Lamarin ma da yace na neman raba aure.
Wallahi ba abun da muka gani na cewa ga tallafi ko a hukumance ko wurin masu hannu da shuni aiwan hannu sadan rayuwa musamman na abinci. Mafi yawan auratayya sun mace-mace su suke yawa ga mugun yanayi na sadan abinci ga wahalar rayuwa na tashin hankalin kebewa da zama na zullumin da kai na maganan kubanci.
To sai dai ku yanda talaka make kokawa tuni wasu wakilai da kuma kungiyoyin sa kai suka so mu neman hanyar talafawa domin a rage inda ake fama a yanzu. Honorable Bashir Muhammad Bafe dan majalisar dokokin jihar Taraba ne.
Mutane al'umma sun shiga cikin radadin talauci talauci na ina na ha wanda ba saba ganin ire shi ba. Wani da wanda kasan ya fi karfin abinda zai ci har yana ciyarwa yanzu shi karan kanshi ma ya zama abinda zai ci wahala ne. To a magabana muna da kauyuka dewa muna da wurare dewa wanda ko me ka ba mutane zai taimaka musu. To alhamdulillah mun samu mun sai babura wato machine guda 60 muka rabawa al'umma. Wasu su samu su yi shefene da shi su yi acabawa, wasu su samu abinda za su je gona da shi, wasu su samu abinda za su je kiwon dabbobinsu da shi. To bayan wannan mun sayi injunan markade mun rabawa mata musamman galibi waɗanda suka samu waɗannan injuna mata ne. Mun sayi kekunan dinki guda 54 dukka mun ba mu al'umma. Wannan duk ya dan tallafa musu ya dan rage musu radadin talauci da wahala.
Kullum gwamnatin tarayya da kuma jihohi kamar ita ce cewa ne sun ba da tallafi domin a rage wannan radadin da ake fama. Honorable Abubakar Bawa dake zama hadimin gwamnatin jihar Taraba ta fuskanci harkokin siyasa ya bayyana irin matakan da suka dauka a jihar.
Gwamnatin jiya dai kusan kowa na yabawa domin gwamna ya sa hankalinsa akan wannan COVID-19 dinnan sosai.
Ya kun zuwa yanzu an buɗe wasu kasuwanni a wasu jihohin yayin da kuma a ɓangare guda kayayyakin mara rayuwa musamman ma suke ƙara tashin goron zabi. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A daidai lokacin da matsalar tsaro ke ci gaba da tabarewa a wasu yankunan arewacin Najeriya, shirin ciki da gaskiya na ci gaba da duba zargin bacewar naira biliyan 52 da sunan tsaro a jihar Katsina. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Alhaji Mahdi Shehu dan asalin jihar Katsina ne, wanda ya zargi gwamnatin jihar da fitar da naira biliyan 52 domin lamarin tsaro, amma ya ce wannan batu ba haka yake ba. A yau za mu ji kaɗan daga cikin misalan da yake da su kan wannan zargi.
Yawwa, Mahdi Shehu, abinda za a so in ba watakila mutane don su fahimci irin waɗannan abubuwa da ka binciko, sai an musu misalai. Akwai wata hira da na ji kai da wata kafar labaru inda har ka faɗi asusun lambobin asusun da aka zuba wasu kuɗaɗe da ke zargin an karkatar da su. Kawo mana misali ko ɗaya ko biyu na waɗannan abubuwa da ka faɗa don
zan ba ka misali. Ƙananan hukumomi 34 ke akwai a Katsina. A tsarin mulki ba inda aka ce ƙaramar hukuma ta ɗauki ɗawainiyar wanda zai je university ko polytechnic ko wata makaranta ta gaban secondary. A tsarin mulki iya inda suka tsaya wajen primary education, amma sai gashi kwana-kwanan nan a cikin watan 6 da ya wuce, ina ma watan 6 na June ɗin da ya wuce, a wata rana kawai sai aka farga ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu Ministry for Local Government and Community Affairs ta kawai suka farka a rane ko biyu daya a cikin 2019 daya a cikin 2020 aka cire ma kananan hukumomin nan kuɗi miliyan 247 da wasu abubuwa a sama me aka ce za a yi da kuɗin nan sai aka ce wai akwai dalibai su 16,300 za a biya kuɗin scholarship din su na zangon karatun 2019-2020 bayan kasancewar haka makarantu suna rufe ba a makaranta yanzu kun bayan kasancewar haka akwai dalibai na zango guda uku wanda ba a biya su kuɗin su ba wanda ka biya ba su da yawa amma sai ga kuɗin an dauke su an cire su daga account din ministry for local government guda 34 ina aka kai su an saka su a cikin account din accountant general saka tambaye ni me ya hada accountant general da scholarship a jikin bototin local government so aka yi payment for scholarship of 16,133 students dalibai 16,133 na zangon karatu shekara 2019-2020 ina ce ita ma'aikatar bada scholarship board a tana da account ɗinta ta da account guda hudu ne kuma a zuba kuɗin a cikin account ɗinta sai aka je aka dauko wani account wanda ke da lamba 1-0-1-9-5-8 a wani banki bankin Zenith da an buga wannan number za a ga account din wani ne account din accountant general scholarship escrow account abin tambaya me ya hada accountant general da kuɗin scholarship kuɗin nan gaba ɗaya miliyan 274 da 337 da ₦555 da kobo 18 haka aka dauka 11 ga watan ne 2020 27 ga watan September 2019 in ka hada jumla kuɗin nan shine ba ka wannan miliyan 274 misali ɗaya kenan eh akwai lokaci in baka misali na biyu shine akwai motocin da gwamnatin da ta wuce gwamnatin Ibrahim Shema ta sayi motoci guda 301 tsakanin tifofi da greda da tifa da lalloda kowace karamar hukuma tana da kusan guda 10 amfanin su shine a rika amfani da su ana yin aikin jama'a kuma ana bada haya suna samun kuɗin shiga na rabin gwamnatin nan na zuwa ta fashe motocin nan gaba daya 301 ta dawo da su ma'aikatar gwamnati kafin a Ankara ba sauran mota ko daya da mutane suka fara hanya sai aka ce ai an ba mutane leave an ba da su haya ta wani adadin lokaci dan a rika samun kuɗin shiga na kalubalanci kowa yanzu daga ran da aka ba da su har zuwa yau ba a san inda suke ba kuma ba a taba kawo kokoman su ba ina na fama dogara ta cikin January 11 ga wata kawai sai aka farka kowace local government 34 January 2020 nan sai aka tsara mata 588,235 sau local government 34 mene da nuna cewa sai aka je an yi recovery of some vehicles and equipment abin da take ka bada lease ka bada haya ina magana recovery ai ya kamata ka san wanda ka ba ka san address shi akwai sharda tsakanin ku ga abin lokacin da ai mata service ga lokacin da amido wai za a ce recovery in ka tara wannan kuɗin miliyan 20 ina aka zuba kuɗin nan sai aka je aka zuba a cikin asusun ajiya a wanda ke bankin Access Bank mai lamba account 00000489 a ina a Access Bank wato da account din Ministry for Local Government at Trust Services Affairs 20 million naira kamar wannan bai ishe su ba sai aka sake dawo kuma February 2020 din next month sai aka sake cire wannan kuɗi dai miliyan 20 daga kananan hukumomi 34 ne aka bada dalili recovery return of local government trucks and plants to idan an yi recovery an dawo da su Katsina har yau din nan da na bolo garin Katsina babu motar nan ko daya wanda aka maido hanya kai tsata sai na ƙarshe na uku sai aka sake zuwa wancan wata kuma na uku sai aka sake cire ba 250 da kuma a'a kowace karama kuma sai aka cire mata miliyan 1,323 da naira 229 da kuma 41 to 34 ya kama miliyan 44 da 199 da naira 199 da kuma 94 me aka ce ani why recovery of missing local government trucks how are they missing ya aka ce abinda ka bada list ka bada haya ya bace shi ma sai aka ce aka ce wa annin miliyan kudin in ka tara gaba daya an cire kuɗi kusan miliyan 90 a motocin da ba taba kawo koko ba a motocin da ba a san inda suke ba yanzu hotunan da nake da su mun ga wasu a Niger mun ga wasu a Lagos mun ga wasu a Benin mun ga wasu a Port Harcourt da muka tambaye wasu suka ce ai su an saida musu ne na rantsa da Allah irin wannan abin shi ke faruwa a jihar Kaduna wannan abin na fada ɗaya ne bisa cikin dubu na hujjojin da nake da su karfafa a hannu
Alhaji Mahadi Shehu kenan wanda ya zargi gwamnatin jihar Katsina da batar da kuɗaɗe da sunan tsaro yanzu kuma sai cigaban martanin gwamnatin Katsina ta bakin mai taimaka gwamnan jihar na musamman kan harkokin labaru Murtala Ibrahim Kafur
dukkan abin da yake magana akai babu abu ɗaya da annabi shi dake ban iya maka bayani filla na ga yanda abin yake kuma abin da yake tunanin ya rike ba haka yake ba idan kai magana wutar lantarki ta lambari ne tun lokacin marigayi matawallan Katsina ubangiji Allah ya mishi rahama malam Umar Musa yar Addu'a akai initiating wannan aikin Allah bai nufa wannan aiki yakan kama ba sai lokacin da Goodluck Ebele Jonathan ya anshi mulki aka fara wannan aiki tunda aka fara abin da yake tuhuma ana yi wani abu ne da wannan gwamnatin ta SK ana dauka da sunan cewa ana ba wa'anda ke kula da wannan gurin kuma wannan gwamnatin tunda ta zo ta bi wannan abin ta ga cewa bayyo a rinka daukar dukiyar al'umma a gurin da har yanzu wannan aikin da aka fara bai zama ma mai amfani ga al'umma ba domin ba a kammala shi ba wannan gwamnatin ta dakatar tun daga watan da yake magana kan cewa an dauki irin wa'annan kudin ana ba masu kula da gurin zuwa yau da nake maka babu sai biyar da gwamnatin jihar Katsina ta fadda domin ta ba wani dake gadin wannan gurin
to da kashe mai kiranka da sauran jama'a
kira na ga al'ummar jihar Katsina kwata shine kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata da suke ma gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari kamar kuma yanda guguwa wadda ta fi wannan ta adawa ta taso duka bata tasiri ba a jihar Katsina wannan ma kuma ta taso muna ganin yanda ba tare da ruwan dake kakkabe ta ya tunkare ta kai tsaye ba al'umma suka manta da al'amarin suka watsar da shi ba tare da yayi tasiri ba kira na gare su shine masu addu'o'i da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato na alkhairi ga wannan gwamnatin su ci gaba da yi
mai taimaka gwamnan jihar Katsina na musamman kenan kan kafofin labaru Murtala Ibrahim Kafur masu sauraro abinda lokaci ba mu kenan kan wannan batu yanzu dai za mu jira mu ji sakamakon binciken da majalisar dokokin jihar Katsina ta gudanar sannan mu sake wayar wannan batu domin sanar da ku yanzu a madadin Nasiru Adamu Yali Kaya da Zahadin Sani da suka taimaka cin ya zo gare ku ni Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
kafin mu sallama ga Aishatu ta sake dawowa da labarai amma a takaice
to Murtala shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da izini na gaggawa da gwamnatin tarayya ta bayar na amfani da jini da aka inganta da ya kira na tarihi da ake kyautata zaton zai ceci rayukan masu fama da cutar corona masu zanga-zanga a Belarus sun yi cincirindo suna kira ga shugaba Alexander Lukashenko ya sauka daga karagar mulki masu zanga-zanga da yawansu sun rike ko kuma sanya sutura da launin ja da fari alamar jam'iyyar adawa suna cewa yanci da ba za mu manta ba yayin da suke tattaki a birnin na Minsk masana sun ce masu ikon fada a ji a kudancin Afirka na da gagarumin rawa da za su taka a Mozambique domin dakile ayyukan ta'addanci na mayakan Islam da ke arewacin kasar wakilan babban taron jam'iyyar Republican na ta sauka a North Carolina a wannan makon inda saboda annobar coronavirus aka takaita adadin waɗanda za su halarci taron fuska da fuska da kuma wanda za a gudanar ta yanar gizo
a takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci da kuma can an jima da hanki misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Aisha Tusule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero da Doni da ya hada mana shirin baki ɗayansa Murtala Faruk Sinminna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ba'an sa'a